kwan shi ta nan kon kai ki ta can ko dai kai ki ta can ta saka in kai ki ta nan alan kina son shi bakwai wo kon ba ki tara in ba ki biyar da rabi sabahin da bakwai kina son jin dadi yariya ne kyau duwai wai duba kyau kaman ba ta iska ki fai da zaki yariya bi ni zoi zoi adam e zongo da daddy sosai yau ni da ki ne mata da kwarkwar wane sakwara karbi pumpu wan kona ni da ki na fasa kalangun ni hawo gwada miki style kung fu kanki kasa bunganki in shuka dundu
aje
wata kwali wai bata ge ke da bini in kai ki ta can su leja kina da goro fari da baki ardaja kai ma mc ta gwaye ya tauna guda shi shanga shi karbi ki ja ku bura ke da zo ki sha min furana mata jigija maza jigija ku shiga mu fita aka ne ko toka ramin kwaguwa yau kai na ya shiga halan kina son shi ta nan kon kai ki ta can ko dai kai ki ta can ta saka in kai ki ta nan kina son jin dadi yariya ne kyau duwai wai kuma kyau kaman ba ta iska ki fai da zaki
oh hima dance we going to the moon and celebrate today
keep one of the ways girl
sweet chocolate
got my temptation keeping me one replay
I go rock you like jagga jagga you go race
sweet and seduction we go do am every day
man a bad man tinde
smoke cigarette
bunga ya binga ya ba
kinchi gide
kina son jin dadi yariya ne kyau duwai wai duba kyau kaman ba ta iska ki fai da zaki alan kina son shi bakwai wo kon ba ki tara in ba ki biyar da rabi
ki da kashi da kyau
da masoro kin ban da kashi da kyau
zan gama da pepper in mosa da lime zan shafa miki ya shige ki da kyau
na ne miki sannan yau ne yau
duba hancin ta dogo rahama sadau kin bini da janjambo na gudu da kanta yau zan baki uku kika bi da buzun kaduna zai miki control har ki suma yayi ya buga buga miki har ki tuba gaddama kayan in kai ki yau la gashi ya miki yawa zan miki noma
yariyan kaduna ai ba ta kwana
kina arewa mai kai ki ojuwa lagwa Gana ja love ka tayya ta shata raba
dobulo
halan kina son shi ta nan kon kai ki ta can ko dai kai ki ta can ta saka in kai ki ta nan halan kina son shi bakwai wo kon ba ki tara in ba ki biyar da rabi sabahin da bakwai kina son jin dadi yariya ne kyau duwai wai duba kyau kaman ba ta iska ki fai da zaki
Bunny music.